أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan yammaci na ranar Alhamis 2 ga watan Al-Muharram. Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 20 ga watan 7 Juye miladiya ta 2023. Domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi. A satin da ya gabata mun zo ƙarshe, ko kuma mun gama littafin Kitabuz Zakat da malam ya kawo mana wato bayani game da abin da ya shahi zakka. Hadisi na ƙarshe shine wanda muka dauka, hadisi na Abdullah ibn Zaid ibn Asim, lokacin da yake bada labari lokacin da aka dawo daga yakin Hunain, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima da aka samu, alfai'u da aka samu na yakin Hunain, ya ba ma mutane wanda suke raunana, ya ba ma wasu daga cikin muhajirin, amma ba al-ansar komai ba. Mutanen Madina sai suka ji wani abu a cikin zuciyarsu, saboda ba su samu ba irin abubuwan da mutane suka samu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su a wuri guda, yayi musu huduba. Daga cikin hudubai, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani musu shin bai same su ba, suna batattu. Allah subhanahu wataala ya shiryar da su bi sababin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka yace ban same ku ba, wato kuna ararrabe. Allah subhanahu wataala ya hada kawunan ku a sababina. Aka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban same ku ba, kuna matalauta. Allah subhanahu wataala ya wadata ku a sababina. Dika idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi musu kalma guda irin wannan, sai su ce Allahu wa rasuluhu aman, ai Allah da manzon shi su ne za su yi ma mutum gori, ko kuma su ne baiwarsu dahi yawa da abin da ya shafi kyautatawa da ni'ima. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu, kuma laushe itum laqultum ji'ina kaza wa kaza wa kaza. Annabi yace, ai kuma al-ansar da kun so da kun ce mini, ai kai ma gashi nan kaza da kaza da kaza, wato mutanen ka sun kore ka da garinku, mu muka karbe ka, mutanen ka sun karyata ka, mu muka gaskata ka. Annabi yace, ai kuma da kun so da kun gayi mun haka nan, amma dai bisu fadi ba haka nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu, ala tarzauna an yadhhaba an-nasu bi shatin wal ba'ir watadhhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Shin bazakku so ba, bazakku yarda ba, bazakku kaunaci ba, wato mutane su tahi da wannan kananan dabbobi, su tahi da raƙumma, amma ku ku tahi da wa, ku dawo gida da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, in ba dan hijira ba, shi ma da ya ce shi ma mutumin Madina ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa, ku sani da mutanen Madina al-Ansar za su dauki hanya guda, su bi wani rukuki, su bi wani korama, wato ga wasu kuma sun bi can. Annabi yace, da sai ya bi wato korama da mutanen Madina wato suka bina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ku san da cewa wato mutanen Madina su ne wato kamar riga wadda take da bordal inch, sauran mutane kuma su ne wadda take wato es sama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, innakum satalqauna ba'di athara, ku sani a bayana za ku samu wato mutane shugabanni suna babake re da dukiya, su rungume dukiya ta al'umma, su hana ma al'umma haƙƙinsu, amma annabi me ya ba su shawara yace fasbiru hatta talqawni ala alhawd, to ku dau hakuri har sai kun hadu da ni akan wato tabkin alhawd. Shi yasa yana daga cikin aqida ta ahli sunna wal jamaa, diyan da shugaba ya zalimce ka, diyan da shugaba yi ga dukiyar ku ce ta al'umma suka yi babake reda ita suka dauke ta suka kwace, bai halatta aqida ta ahli sunna wal jamaa ku huto ku musu wato muzahara, ku huto a musu wato abin da ya shahi marsh, a huto a yi marsh. Wannan aqida ahli sunna wal jamaa babu ita. Ina wannan hadisi shine hadisi na karshe da muka gani a cikin wannan littafi na kitabu zakka wanda malam ya kawo mana. Yau zan mu tashi babi na gaba, shine babu sadaqatul fitr, wato baban da ya koro mana hadisai wanda suka zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama akan zakkar kono, ko kace zakkar huddakai, ko kuma tana da wani suna zakkar huddakai ko kuma zakkar kono. To wannan sadaqatul fitr ko kace zakatul fitr, kana iya cewa sadaqatul fitr ko kuma kace zakatul fitr, dukkan su hadisai sun zo san ambata da wannan suna. Sannan kuma malamai suka ce an nasabta ta zuwa ga fitr saboda wato sababiyya ce, lokacin da aka yi azumi an ga wata to sai aka nasabta ta da wannan wato abin da ya shahi alfitr da za a yi, saboda shine lokacin shi ne a lokacin. Ita wannan zakatul fitr annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta ta a wata shekara, aka farlanta zakatul fitr shekara ta biyu. Wannan darasin mun yi shi ko wannan darasin mun yi shi ina shi a wannan waje daidai wajen Ramadan in ban manta ba. A shekara ta biyu aka farlanta zakatul fitr, Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ta, haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta ta bayan farlancin wato azumi, da an farlanta azumi a shekara ta biyu. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ƙara tabbatar mana da farlancin wato ita zakatul fitr. Sallah yaushe aka farlanta ta? Sallah yaushe aka farlanta ta? Shekara ta kafin hijira da shekara uku, shekara ta goma da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, haka ne ko? Isra'i da Mi'raji, shekara ta goma da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam aka farlanta sallah. Ina an farlanta sallah kafin a farlanta wato zakatul fitr da shekara biyar tsakankaninsu, haka abin da ya shafi azumi. To wannan yana daga cikin kuma hikima da aka farlanta mana ita wannan zakatul fitr, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ta saboda hikima da fa'idodi wanda suke masu yawa. Abu na farko shine tana tsarkake shi wanda yake wato mai azumi na daga abin da ya shahi al-laghw wa rafath, da dukkan wani abu da ka aikata kana dauke da azumi, sabawan wani yayataccen zance kai ko kuma wani kankanan abubuwa wanda za su iya taba maka wato su dan rage maka ladanka na azumi. To wannan a ƙarshe idan ka hudda zakatul fitr, zakkar kono ko zakkar huddakai, zatta zamanto wato kamar ta tsarkake ka ne daga dukkan wannan abubuwa. Sannan kuma hikima ta biyu da addinin musulunci ya farlanta mana wannan zakka ta huddakai shine dan a ciyar da miskinai. Ciyar da miskinai saboda mi? Ranar Idi rana ce ta farin ciki, wanda miskini wanda ba shi da abinci, ba shi da kullun, sai ya huta ne zai nema, dan a taimaka mishi a ciyar da shi ranar, ya zamanto yayi musharaka da mawadata masu kuɗi da al'ummar musulmi gabaki ɗaya akan farin ciki na wannan rana ta Idi. Shi yasa aka shar'anta ta, shi yasa zan magani daga a gaba zan magani wato yaushe ne ake hudda ta, kuma menene ake huddawa. Kenan wannan yana daga cikin hikima ta addinin musulunci da ta shar'anta ta a ba ma miskinai wannan zakatul fitr, saboda idan baka bashi ba an huto an ta yi Idi, shi la Allah daga can ma in ya samu ya je Idi, in bai samu ba zai je nema abinci, saboda ya kawo ma iyallan shi abinci wato na ranai. Kenan wannan yana daga cikin wato hikima da aka shar'anta mana wato wannan zakka. Sannan kuma yana daga cikin hikima godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi maka falala akan wato cika wannan azumi na watan Ramadan, wanda falala ce Allah subhanahu wa ta'ala ya maka gamdakatar ka samu kanka a cikin watan Ramadan har ka zamanto ka azumce shi. Kina wannan duka yana daga cikin hikimomi da kuma sababin da yasa aka shar'anta mana wannan zakatul fitr wato zakkar kono. hadisi na harko da malam ya kawo mana albaban yake cewa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma qala farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sadaqatal fitri aw qala ramadana ala dhakari wal unsa wal hurri wal mamluki sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدوا قبل خروج الناس إلى الصلاة وتوانا حديثي شيني حديثي نخرقو واند مالا يكاو منا وتوانا بابي نا صدقة الفطر واند إمام البخاري دا مسلم سنه الدوش ينا كان شرط اند مالا يدورا ما كان شأتكم وتوانا للتاه يكي تيوا عبد الله دا عمر يردع الله تتبتا أغريش yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sadaqatul fitr annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta wato zakkar kono ko kace zakkar huddakai au qala ramadan nan au tazo kokonto ne daga mai riwaya shin qala sadaqatul fitr ko kuma cewa yi sadaqatul fitr ko kuma cewa yi sadaqatul ramadan kenan shine yace au qala ramadan ko kuma wato zakkar ramadan da ake badawa wato zakkar huddakai sai ya ce alal zakari akan wato mutum wanda yake namiji wal unsa da mace wal hurri da wanda yake wato iyautacce wal mamluki da wanda yake bawa dukkan wannan gabaki daya sai ya ce mine sa'an min tamrin wato sa'i guda na wato dabino ko kuma wato sa'an min sha'irin ko kuma sa'i guda na kwayar sha'ir wannan shine lafazin wato hadisin ya zo a wata ruwaya yake cewa fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in mutane sai suka kimanta wato suka daidaita shi ya koma rabin wato sa'i guda min burrin na abin da ya shahi alkama alas sagiri wal kabiri akan yaro da kuma wanda yake babba wa fi lafazin a wani lafazi a wata ruwaya ya zo an tu'addiya qabla khurujin nasi ila sala wato wannan zakkar za a bada ta kafin mutane su huta sallah to nan annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace farada idan umarni ya zo akan abin da ya shahi shari'a yana nufatar da mu akan mine umarni yana nuni mana akan wajibi al'amru yufidul wujub dukkan shari'ar musulunci idan annabi yace ayi kaza ko kuma alqur'ani aya ta zo ta ce ayi kaza akan umarni to wannan wajibi ne a zo da shi to malamai sun yi sabani akan ita zakatul fitr wannan zakkar kono shin wajibi ce akan kowa sai ya hudda ta ko kuma ba wajibi bace ba wasu daga cikin malamai suka ce tana zamantawa wajibi magana wadda take rajiha tana zamantawa wajibi ne akan mutumin da yake da wadata ko kuma mutumin da yake da abincin ranar idin shi misali kana da abincin da zaka anan muna abinci guda uku ayi kari ayi abincin rana ayi abincin dare to idan ranar idi rasallah kana da abincin karinka kana da abincin ranarka kana da abincin dare to abin da ya rage wannan a cikin shi ne zaka hudda wato sadaqatul fitr an gane ina amma idan baka mallaki ba wannan to ita ta sabka daga kanka ta sabka daga kanka to yanzu mafi yawa a da zaka gani ana katihun abinci zaka ga mutun ya rihe abincin shi na shekara a rumbu ga baki da duk da yanzu har yanzu ma a irin kauyuka ana samun wannan yanzu amma cikin birni mafi yawa abincinka aljihunka eh kudinka shine abincinka to in dai ka a kudinka kana da kudin abincin wannan na rana abin da ya rage wannan a ciki ne zaka hudda wannan kinan wajabcin ta yana da alaka ga halin mutun shi yasa wanda bai da wanda bayyana hali ta sabka daga kanshi sai dai ma kenan aka kawo mishi ai shi yasa aka ce ai akai ma wanda yake miskini to idan shi miskinin zai hudda ya ba mawa ba mun ga ba hadisi wanda yaje ya abka ma matar shi a cikin watan Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ka iya azumi 60 yace a ba zai iya ba ya kasa 30 barantana 60 aka ce ka iya da ciyar da miskini 60 yace shine a dukkan Madina babu wanda ya kai shi talauci aka ce to shikenan da aka kawo wani sanho na dabino na sadaka annabi yace to je ka ciyar da miskinan yace to wani irin miskini ne ya kai akwai wani kasa da ni miskinin da zan ciyar to kaga wannan dole ba yanda shari'a za ta yi da shi to haka kenan kai ma idan ya zamanto bakkara kenan dole ta sabka daga kanka ana akwai wata tambayi wata gaba wannan sallar da ta gabata mun gama da wani bawan Allah ya samu dawar gonar shi. Muka tambaye shi wannan dawar gonar ta shi bayan sallah ne da kamar sati ko sati biyu in ban manta ba, anan ƙauye kusa. Yace zakkar shi ce ta hudda kai, zai je ya hudda. Shi he yanzu ne bayan azumi da wajen kwana nawa tukun ya samu ɗan canje shi ya je ya so dawa zai je ya hudda zakkar ko hudda kai. Nace yo ai wannan zakkai kai ta riga ta sauka daga kanka tunda tun lokacin, kuma in ma bada ta zakkai yanzu kamar yanda zamu zo mu ga wani lokaci ne za a bada ta, tana da lokaci wanda idan ka huce wannan lokacin baka bada ta ba, kawai sadaka ce kai, ba zakkar kono bace ba. Yace shi bakka da ta sauka daga kanka kenan, he ne ma a kawo maka, kana da sai ka hudda a lokacin da shari'a ta haddade ta kida kiyas ta ta kididdige cewa a hudda wato a wannan lokacin. To sai ke ban labari yace su ai a irin karkarar su gabaki daya ƙauyuka hudda zakka hudda kai da ake yanzu na Ramadan, in yanzu ba an yi Ramadan ba, to sai an yi noman yanzu hatsin ya huto ya girma dawa ta yi komi an sabke an yi komi ka zo ka cika rumbutu kan zakka hudda kanka. Zakka hudda kanka, kaga wannan kawai zai sadaka ce kai. Sannan kuma abinda zai baka mamaki daga cikin irin malaman su ne suka gina su akan haka nan, tunda ni da kunne na bayan shi wannan in ina ta yawan lokaci na kunna radio haka, sai na ji wani malami an mishi irin wannan tambayi cikin tambayoyi, sai na tsaya heya na saurara har ƙarshe amsar da ya bada. Malamin cikin garin nan yace irin nafsu abin da ya faru da wannan, yace mutanen karkara yace shine adaji yake sai sun yi noma kaza da kaza in sun zo su hudda kai, yace eh wannan lokacin a hudda ta tayi. To kaga sadaka ce kawai ya bada. To amma dai wani daga cikin ƴan uwa yake ce mini ana bugan tsuntsu ne, tsuntsu biyu da dutse guda. Idan kai noma mun gani cikin kitabun zaka ka kai tiya nawa take zaka akan ka, ke tiya wajen 300 ba wani abu in a irin tiyan miji 280 da wani abu a dauka 300. To yanzu ka samu tiya 300 to sai ka hudda zakka, to sai ayi profite. Wasu yace mini wasu sai yi profite da zakkar waccan ta hudda kai da wannan ta zakkar amfanin gona, sai a hudda ayi sadaka. To kaga wannan ai ba ama ba Allah subhanahu wataala wayo, ba ama ba shari'ar musulunci wayo. To ala kulli hal dai ita wannan zakka wajibi ce ga mutumin da Allah subhanahu wataala ya wato dauke mishi ya sara mishi abincin da zai ci na gunin wato ranar Idi. Sannan akwai wasu wanda suke cewa idan baka hudda ta ba an rataye azumin ka ba zai tayi ba. To wannan musamman dai wannan dalili aka samu da ita dai daga cikin hikimar ta mun gani tsarkaka ce ga dukkan wani lahihika wani abin da ya shahi arrafasu da allahu da kai cikin watan Ramadan. Sannan kuma taimakekeniya ce ta juna tsakankanin abin da ya shahi musulmi, sai ce sadaqatul fitr ita ce zakar kono, sai ce alal zakari akan wato namiji, dukkan wani wanda yake namiji sawa'un babba ne ko karami ne. Shi yasa yazo a watar waya can gaba yace alal sagiri wal kabir, yaro karami ko babba duka wannan ta hau kanshi, wal unsa haka mace, wal hurr da wanda yake yautacce, wal abd ko wal mamluk da wanda yake bawa. Ai mun gani can baya cikin kitabuz zaka hadisin da malam ya kawo mana cewa lafazin hadisi cikin zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu zakka akan wato bawa da kuma abin da ya shafi doki. Muka ce saboda mai bawa, sai yace mini a gaba yace illa zakatul fitr, illa sadaqatul fitr, sai zakka kono kenan akan wato bawa. To bawa da yake ƙarƙashin ka, kai misali kai ne wanda kake da magidanci, duk wanda yake ƙarƙashin ka kai kake ciyar da shi, to zakka shi akan ka kenan, kai zakka hudda mishi. Idan da kai da ɗanka guda da kai da matarka da iyayenka da wasu wanda suke ƙarƙashin ka, duka wannan kai zakka hudda musu. Idan kuma kai ne kai kadai, sai ɗan diyarka sai matarka kenan, wannan guda uku kai zakka hudda musu. Idan akwai wani wanda yake bawanka hudda mishi zakkai. To malamai suka ce al-awlawiyya ta wajen hudda wai, misali yanzu ga shi kai ne kana da daidai na hudda ma mutum biyu, to wa zaka hudda ma? Sai ka hudda ma kanka na farko, na biyu ma takka ta biyu. To idan na mutum uku ne kuma kana da iya, ga uwayenka a ƙarƙashinka, ga matarka, malamai suka ce ka hudda ma kanka na farko, sannan ka hudda ma wato matarka, sannan ka hudda ma mahaifiyarka. Suka ce dan mi mahaifiya ba mahaifi ba? Ce saboda wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne zo yin cikin wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi, wane ne yafi cancanta akan wato in kyautata mishi? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummuka, sai da yake yi so uku tukun yazo yace abuka. Yana amma dai menene ake so? Dukkan wanda yake kasanka kai ne zaka hudda mishi. To me ya zaka hudda mishi? Shine yace sa'an min tamrin, sa'i guda na dabino. Sa'i guda shine muddu guda hudu. Ai an san muddun nabi wanda ana saida, to muddu guda hudu shi yake bada sa'i guda. Amma sa'i guda kuma al-sahi ya bai kai ba tiya guda ko? Bai kai ba tiya guda. Tiya irin wannan tamu ta aune da ake yi, tiya ta yi sa'i yawa. Tunda shi sa'i yana bada a kilogram, yana bada kilo biyu kamar da ɗigo uku ko hudu, wasu suna kaiwa da rabi. In kuma ka bada kilo uku ma ya yi, ka kyautata kilo uku. To na dabino kina, amma nan na dabino kwa inda zan mu gani ruwaya ta gaba za ta nuna mana wato abincin, wato wurin mutanen, wurin da kuke, abincin da kuke ci shine za a hudda, ba da bino ba. Kaka ji an ce sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir, ka je ka nemo sha'ir ko kuma ka nemo abin da ya shafi da bino, ka ce kai da shi zaka hudda zaka kono. A'a, abincin wurin ku shine za a hudda. Kenan wannan shine ake hudda, muddu guda hudu ko kuma ka ce wato sa'i guda shine miqdarin da ake huddawa. A wani lafazi yake cewa fa adala nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala as-saghir wal kabir, wato mutane suka kimanta wato rabin sa'i na alkama akan yaro da babba. Lokacin da alkama ta yi yawa, alkama ta yi yawa wani lokaci, kamar yadda ruwaya ta gaba za ta ƙara wadda hamana, sai zamanto kuma tana da kima, ta yi abin da ya shahi wato dabino kima. Idan ka ba ma mutum rabin ta ma, wato ya yi wancan sa'in guda na dabino ko kuma na wato wani abu makamancin haka. To sai mutane suke ba da rabi, wasu suke ba da rabin sa'i wato ta zamanto akan wannan zakkar tasu. Malam yace wa fi lafzin, a wani lafazi yace an tu'addiya qabla khurujin nasi ila salati, ita wannan zakkar ko nan yaushe ne ake huddata? Ana huddata ne kafin mutane su yi sallah, kafin a huta sallar Idi ake so ka hudda zakkar ko nan ka. Zakkar hudda kai ta Ramadan kafin a tahi Idi. Shi yasa malamai suka ce kuma an ya halatta, tana da lokaci biyu. Akwai kahin a tahi, kahin ranar Idi misali da kwana biyu, kana iya ka hudda. La siyama idan ya zamanto abinda zaka hudda zakar hudda kan nan abu ne wanda mutane sun sha wahala sun gyara shi su ci abinci da shi. Yanzu misali ka hudda zakarka da dawa gona, ka hudda ma mutum rasalla, ya zai iya ci dawa gona shi ba doki ba? Ka gani rasalla ba zai iya samun damar ya gyara ta, ta zuwa Idi aka yi ta farin ciki, kaga ka aiki ne ma ka kama shi. Kenan in irin wannan gare ka, kahin ya zamanto sallah da kwana biyu ko kwana ɗaya, sai ka hudda ka kawo mishi ya samu ya daidaita, don ranar sallah ya samu ya yi abinci. To wannan lokaci guda. Lokaci kuma na biyu shine misali kahin ranar alfijir ya keto na wato ranar Idi, to kahin a tahi sallah kana iya ka hudda wannan a wannan lokaci, lokacin ta ne. Irin wuraren da ake jinkirta sallah, kamar misali muna ana kai ta har zuwa ƙarfe 8, wani waje 9, wani waje 8 da rabi. Amma idan ka duba irin wasu ƙasashe, irin ƙasashen Saudiya, shuruq yana yi rana tana hutawa da 15 minutes an yi Idi, an yi Idi. Irin shidda da wani abu an gama, kowa ya tafi. In ba kai ba sallah asuba ma ina ji Idi ya barka. Kayan ka tashi ka shirya ka taho Idi, to ya barka. To wannan wato lokaci kenan na biyu nata na hudda, wannan hudda zakar hudda kai. Kenan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tu'addiya qabla khurujin nasi ila salah, ai kahin su tahi zuwa ga mine, zuwa ga sallah wato ta Idi. Kenan a cikin wannan hadisin zan mu gani ita dai zakka kono wajibi ce a hudda ta akan wa mutum wanda yake namiji da mace, yaro da babba, sawa'un bawa ne ko kuma yautacce ne. Sannan idan mutum yaro aka aihe shi, misali karshen Ramadan, cikin Ramadan kafin rana ta kwada, yana da zakka hudda kai ko beda kafin rana ta kwada? Kafin yau ne za a karshen Ramadan ana so a duba wata, sai aka aihe yaro, za a hudda mishi ko ba za a hudda mishi ba? Tunda ya riski Ramadan, ya riski Ramadan kenan za a hudda mishi. To mutum ne ya mutu kafin alfijiri ya keto ko kafin ranar ta fada shi ma, an hudda mishi ko ba a hudda mishi ba? Ya mutu cikin Ramadan, ya mutu kafin alfijiri, kafin rana ta fada, ranar ƙarshe ta ƙarshen Ramadan, an hudda mishi ko ba a hudda mishi ba? An hudda mishi dan me? Shawwal bai kama wa dai shi. To wannan ba za a hudda mishi ba, tunda shi bata kama shi ba a watan, ba a gani ba da shi na watan Shawwal. To wanda kuma ya zamanto an aihe shi ranar Shawwal, rasallah, an hudda mishi ko ba a hudda mishi bayan alfijiri yake to? Shi ma ya tashi shi bai gaba Ramadan, ya ga Shawwal to an hudda mishi. Kenan la'alla kenan ya zamanto abin babu tsimine ne, sai ka hada wannan guda biyu, ka yi Ramadan kuma ga Shawwal ya zo, an ga wato abin da ya shahi wato idi da kai. Shi yasa ake ce mata sadaqatul fitr ai, ko kuma sadaqatul Ramadan. Sannan abu na biyu zan mu gani, annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne mai hakaito mana game da abin da ya shahi hukunce-hukunce daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ke fallantawa tare da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka zan mu gani wato adadin miqdarin wato gwargwadon abin da ake hudda na ita wannan zakka sadaqatul fitr, shi ne sa'i na dabino ko kuma na sha'iri. Sannan kuma lokacin hudda ta shi ne wato kafin atahi wato sallar idi, kenan babu laifi kuma ya zamanto kafin sallar idi da wani kwana biyu wato mutum ya hudda ta. Hadisi na biyu malam yace, an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala, كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاع من عقد أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين؟ قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wannan hadisi na Abi Sa'idin al-Khudri yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa sun kasance nu'tiha, suna bada wannan sadaqatul fitr zakkakkolo ala fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sa'an min ta'amin, sa'i guda na abinci. Kenan nan da aka ce ma sa'i guda na abinci, kenan abinci wanda ku kuke ci wato a nahiyarku. Misali mu yanzu a irin wannan wuraren me ake ci? Kaga ana cin shinkawa, ana cin wato hatsi, ana cin hatsi ko ana cin dawa, ana cin ana cin maka, ana cin wake. Wake ba yi samari ba, ana cin wake. To a wanda kowa yana ci kuskus, ai ka san yayin gidan wance da wance, to wallahi shi yo, ai da hatsi ake yin shi dolo, da dawa da wannan ake yin shi ko? To wannan duka daga cikinsu ne zakka hudda. Idan kai ya zamanto kana cin shinkawa, kenan ka sai shinkawa ka hudda da ita. Idan ya zamanto dawa kake ci, kenan ka sai dawa ka hudda da ita. Kenan bai, idan ya zamanto kana cin shinkawa, kai abincinka shinkawa ne kullum, kenan bai kamata ka je ka nemi wata dawa gona ko hatsi ka ce ka hudda da shi. Abinda kai kake ci shi aka fi so ya zamanto ka hudda da shi. Sannan irin wurarenmu nan shinkawa ita ce nan da nan daga ka dora ka hudda ka ba ma mutum, zai iya aikata ta ya ci abinci da ita. Kinan wannan shi ne kinan da ya ce min ta'amin, na daga abinci, ya ce ausa min sha'irin, ko kuma wato sa'i guda na abin da ya shahi alkama, ausa min akritin, ko sa'i guda na cuku, aw sa'an min zabibin ko sa'i gudana abin da ya shahi zabib shine inab idan ka gani wannan duk a lokacin sa abubuwa ne na abinci ana cin dabino zan mu gani da yawa kissar sahabbai cikin sira zaka gani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun huta yake abincin su dabino ne wuni guda sai a baka dabino daya wuni guda shi kadai wani sahabi yake cewa to ya aka yana bada labari yaya suke cin abincin wannan yace dabinon nan shine zaka hudo daga aljinka kadan tsotsa sai ka meda kuma a cikin wannan yinka haka zakka wuni karshe wani wata sariya da annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da ya tura su illa kyan asiri wato abincin da aka ba su dabino ne aka dan ba su haka sun kai su wajen 300 dabino ne gashi nan kawai dan wannan ake rarraba musu daya daya wuni guda dai ka dauko dabinon ka in ka cinye a fa kadai ka cinye malamar shikenan ha kai abincin ka ya kare tai karshe da suka kai suna kakkabo itace ganyen ice suna kakkabowa suna ci can suna tayya sun zo shatayul bahar ne gehen teku ne sai suka tsinkayo wani katan tudu sun aza tudu ne ashe Allah ne ya hudo musu ki tai suka dauki wannan kihin ake datsawa sai da suka yi wata guda suna ci ana cin wannan kihin yana misalta kihin nan yace hakarkarin shi guda da aka dauko aka zutta haka hakarkari aya haka yake wo da aka zutta shi mutun da lodi a saman raƙumi ya bi daga kashin shi ya wuce da suka zo suna ba ma annabi labari yace kun ka mun nawa da yako guzi aka ce gashi na an kawo dai duhe da suka yi kiba sosai suka kama jiki to ka gani yanda Allah subhanahu wataala Hausa suka ce mai hakuri mawadaci to amma da dabino ne dai suke ci amma Allah subhanahu wataala ya kawo musu wannan ganima kenan dabino su abincin su ne haka kuma irin abin da ya shahi zabib haka abin da ya shahi cuku haka abin da ya shahi alkama duka wannan yana daga cikin wato abincin su sai yake cewa Abu Sa'id yake cewa falamma jaa Muawiya lokacin da Muawiya yazo yace waja'ati samara'u sannan kuma alkama ta yawaita an samu alkama ta yawaita a gari kala sai yake cewa Muawiya ara muddan min hadhihi ya'dulu muddaini yace yana tunanin muddu guda na alkama wannan yana mai wato muddu biyu bi ma'ana kenan muddu nawa zaka huda biyu oliye daga hudda hudu ya zamanto shine sa'i guda kenan wannan saboda lokacin alkama ta zo da yawa kuma tahi wato tsada kuma tahi zamantawa tahi kima kenan idan ka hudda biyu yake gani yace dan yana yuwa ya zamanto kamar guda biyun nan da zaka huda ya wadatar da kai akan wato sa'i amma Abu Sa'id al-Khudri yake cewa amma ana yace amma dai ni fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban gushe ba wato a lokacin alkaman mata yawa yace yana hudda shi yana hudda zakka irin yanda suke hudda a zamanin annabi kenan muddu guda hudu shine sa'i guda shi a lokacin da tayi yawa ma ya tabbata akan yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su wato suna huddawa idan wannan hadisi shi kuma malam ya kashi dan ya nuna mana shi ma gurgurdan wato ita zakkakkono da kuma irin daga cikin nau'ikan abubuwan da ake hudda mata shine abinci ko kuma alkama ko kuma cuku ko kuma zabib ko kuma abincin da yake wato gurinku kenan shine ya kamata mutum ya zamanto ya hudda wato gurgurdanta kenan cikin hadisin nan zan mu gani cewa abinci ake huddawa ba dukiya ba idan baka ce ba a kai baka da lokacin da ka zakka je ka so shinkawa da zakka raba kawo ga kudin ka je ka rarraba musu a so ake a hudda abincin ba kima kudin abincin ba za a hudda tunda annabi sallallahu alaihi wasallama abinci yace a hudda kuma sahabbai ma ba taba hakaitawa cewa wani ya hudda kima ba sannan kuma zan mu gani wato tabbatuwar wato cewa akwai dalili daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wani ijtihadi bai ya zamantawa ya shahe shi dan Muawiya ijtihadin shi ne yayi ya gani cewa yana ganin muddu daya ya ishi muddu guda biyu na wannan to amma dai nassi ke da kai na annabi sallallahu alaihi wasallama yace sa'i guda kenan bai yiwa a gabatar da wato abin da ya shahi ijtihadi akan mi akan nassi ko kuma ka gabatar da kiyasi akan nassi duka wannan bai zamantawa wato an gabatar da shi haka zan mu gani kamar yanda ya gabata kenan gurgurdan abin da ake huddawa haka zan mu gani wato irin yanda sahabbai suka kasance akan bin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na Abu Sa'id al-Khudri yake cewa shi bai bushe ba yana hudda a yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar su suna huddawa, a yanda suke huddawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma anan malamai suka ce babu laihi ka saba ma wato shugabanka wato akan wani ra'ayi wanda yake a cikin abin da ya shahi wato addini. Ra'ayi ne ya kawo cikin addini kai ka saba mishi, wannan bai nuna cewa kai hoto na hoto da shi, saboda addini ne, musamman ma in kai ne akan wato abin da ya shahi dalili. Nan Muawiya shine shugaba, Abu Sa'id al-Khudri yana karkashin shi, amma da yazo da wannan yace a shi bai bushe ba yana huddawa akan yanda yake huddawa zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan wannan a gurguje shine abinda malam ya kawo mana a cikin wato wannan wato babe ko mu ce wannan fasali ga baki da ya sauran lokaci. Na'am. Sai malam ya ce kitabu siyam, duk da kamar yanda muka sani muke faɗa game da wannan littafin, kun ga nan cikin zakatul fitr malam wannan hadisan kaɗai ya kawo, amma akwai wasu wanda wasu hadisai daban kenan, amma kamar kan sharaɗin shi wanda bayani ya gabata akan shi, shi yasa za ku ga wani babi malam ya kawo hadisai wanda suke ɗan kaɗan. Malam ya ce kitabu siyam, wato wannan littafi ne kuma wanda zai kawo maka hadisai wanda suka kumshi wato abin da ya shafi azumi. Idan aka ce as-siyam a yare shine al-imsaku ani shay, wato kamewa daga barin abu, kamar yanda Maryam alayha salam take cewa inni nazartu lirrahmani sawma, ka gani ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala alwashin cewa ba za ta yi magana ba, lokacin da aka tambaye ta an ganta da ɗa alhali kuma ba mata aure ce ba, tace inni nazartu lirrahmani sawma. Sannan a shari'a kuma idan aka ce as-sawm ko as-siyam shine al-imsaku anil mufattirat, wato kamewa daga dukkan wasu abubuwa wanda suke wato abubuwa na masu karya maka azumi, kamar al-akl wash-sharb wash-shurb wal-jima', ci da sha da kuma kusantar iyali, kamewa daga su tare da niyya tun daga yaushe, tun daga tulu'il fajr har zuwa faduwar rana. Kenan azumi a shari'a, miye azumi shine ka kame daga cin abinci, daga shan abin sha, daga kusantar iyalinka tun daga ketawa al-fajr har zuwa faduwar rana tare da niyya cewa ta'abbuda lillahi azza wa jalla. Kenan wannan shine ake ce ma azumi. Amma sabanin wannan kamar yanzu irin al-imsak can da tace inni nazartu lirrahmani sawma, kaga wannan a shari'a suce kana iya kamewa daga barin magana ya zamanto ibada ce, amma a shari'an mu babu wannan, ka zo ka kyale kawai kai shiru ka ce kana ibada. Wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yazo yayi alwashi cewa zai wuni a rana, zai wuni a tsaye a ranar, yace zai wuni ba ya shiga ba inuwa, yace a tsaye zai wunin kuma a ranar ma ba ya zamna ba, yace kuma ba magana, kuma yace zai yi azumi. Annabi ya tsinkayo shi yace wancan halayya, aka ce a shine yace ba ya ci ba abinci, ba yana azumi, ba ya yi ba magana, ba zai zamna ba, ba zai huta daga rana ba. Annabi yace ku je ku ce mishi injini ya je ya shiga inuwa kuma ya zamna kuma yayi magana, amma azumin shi ya ci gaba da azumin shi. Kenan wannan ya nuna cewa wannan duka ba ibada bane yake. To haka kamewa kai shiru sai community day silence, wannan babu shi, wannan ba ibada bace, ba wani sai community day silence ko day minute day silence ko lewaye Allah kiyaye, wannan ibada babu ita a cikin wato musulunci. Nan an fara san community day silence ka sadakan ka kai ta istighfari, kai ta istighfari ya hiye maka alheri da ka zo ka je garin wannan ka saba ma Ubangiji subhanahu wataala. Kenan dai azumi a shari'a shine kamewa daga cin abinci da shan abin sha da kuma kusantar iyali tun daga ketawa al-fajr har zuwa faduwar rana tare da niyya. Yana daga cikin azumi na Ramadan a farkon musulunci kafin Allah subhanahu wataala ya fallanta mana shi, kamar yadda muka sani a wata shekara aka fallanta shi, hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta biyu aka fallanta azumi. To kafin a fallanta azumi akwai azumin Ashura, watan Muharram wannan watan da muke ciki 10 ga wata akwai azumin Ashura da shine farilla to da aka zo aka kawo Ramadan sai Ashura ya zaman to ba farilla ba wanda yake so ya azumta wanda bai so kuma kai ya azumta sannan azumin watan Ramadan a farlantin shi da farko da yazo an farlanta shi ne alal khiyar akan zabi Ramadan yazo da farkon musulunci Ramadan he yazo kai ka ce gaskiya fa bana yunwa gare ka baka iya yin azumi ba shi yasa Allah yace wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin ga wanda a lokacin zasu iya yin azumin amma ba su yi ba to sai su bada fidiya su ciyar da miskini yau baka yi ba azumi a cikin Ramadan ake ka kwashi tuwanka sai ka ciyar da miskini in gobe ka yi he kai amma duk rada baka yi ba sai ka ciyar da miskini wannan amma a farkon lokaci kada yanzu Ramadan yazo kai ka ce a walal ladina yutiquna wufidiyata ta'am miskin ka ce zakka ciyar da miskini a baka cikin wanda in baka cikin wanda zakka ciyar da miskini bai halatta kenan wannan a warkon musulunci daga baya kuma sai wannan ya zamanto kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya kawo yace he zamanto an bar ma tsofaffi wanda basu iya yin azumi suke ciyarwa da wasu wanda shari'a ta ba su damar haka sannan kuma kowa yayi azumi shi yasa Allah yace wa anta sumu khairul lakum da ku nada ku yi azumi shine yafi ya muku wato abin da ya shahi alkhairi kenan azumin watan Ramadan farilla ne shine yana daga cikin rukuni na uku ko kuma na hudu daga cikin rukunan wato musulunci bayan shedawa cewa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne ka tsaye da sallah ba da zakka sai azumin watan Ramadan kenan shine wato na hudu daga cikin rukunan musulunci sannan kuma shine mafificiyar ibada wanda zaka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki kuma akwai wani nau'i'ika guda uku na hakuri wato sun hada a wanda yake wato mai azumi abu na farko shine hakuri akan da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga mai azumi yayi hakuri ne yake yi ma Allah da'a wannan yin azumi ga kanan kana iya shiga karihe gida karihe daki ka shiga ko cikin bargo ne ka shafiya wata biyu babu wanda ya sani amma ni saboda tsoron Allah ka dau hakuri ka mai da wannan gihi wato kake yin azumin wannan haka abu na biyu shine as-sabr ala al-ma'siya hakuri kakka saba ma Allah yin kaga zaka iya karya azumi ba wanda ya sani amma ka zo ka kwanta kai lu ka ringa ce a dora mun galas ko kuma wani abu ba wanda ya san cikin ka kai kuma a ciki ashe kai kuma wannan kenan kaga kai hakuri kakka saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala haka hakuri akan wato wannan kaddara ta Allah ce ya dora maka gashi na ana tsananin zahi bakka da AC kuma he ka huto kai dako tukun zakka samu abinci kuma haka kuma kana azumi kaga wannan kaddara ce zaka ga wani gashi nan Allah ya mishi komi da komi daga AC mota AC gida AC masallacin ko gidan shi ma da AC in ya shiga daki shi haka ya idan Ramadan din gabaki daya amma bai san ba ma ana yi amma kai tun da sahe asuba tana yi an ware dora ma bahun hatsi kana dora mota ko kana saukewa kuma kana azumi kuma haka zakka wuni amma ka dau hakuri akan wannan abu kaddarar da Allah ya kaddarta kai haka rayuwarka take kaga duka wani nau'i'ika na hakuri wato ya hada akan mai azumi kuma mun fada a baya cewa shi azumi da muka gani babu wata ibada wadda face sai da aka bauta ma wani gumki da ita banda azumi ba samu ba aka ce ga wani gumki nan mutanen wanda suke bauta mishi ko kuma wani sheidani mutanen da suke bauta mishi sun mishi azumi a azumi Allah subhanahu wataala ake ma nan wannan duka yana nuna mana irin wato abin da ya shahi shi azumi yanda yake da wato kima da kuma wato abin da ya shahi wato falala sannan hatta a bangaren sihha a bangaren likitoci suna nuna cewa wato yin azumin wannan wato yana hudda maka wasu abu wasu cututtuka da wasu abubuwa kusan malamai suke cewa ita wannan intumbi ita ce gidan cututtuka duk lokacin da kake ci da yawa zaka ga mutumin da yake shi yasa wani sha'idi yake cewa salasun hunna muhlikatul anami wa da'iyatus saqami ila saqami dawa'u dawamu dawamu wati'in wa dawamu aklin dawamu naumin wa dawamu wati'in wa idkhalu ta'ami ala ta'ami wato wasu abubuwa guda uku sune masu hallaka mutane yaji a same ka kai kullun barci
in ka tashi ma barci kullun kawai ko da yaushe barci 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 wannan suna hallaka ma gangar jikinka su hallaka ma gangar jikinka ko kuma a same ka kai kullun abin da ya shafi kusantar iyali ko kuma a same ka kai kullun ci in ka ci ma kawai ƙara ci kai in ka ci ma ƙara ci kai a same ka kai ta cin abinci wannan yana bata ma mutum abin da ya shafi jiki yana hallaka mutum to ka gani shi yasa suka ce akwai wani yake bada labari shi idan ya fasa yin azumi in yayi kwana biyu bai yi ba azumi akwai wasu cututtuka da suke damun shi na rashin lafiya amma daga ya fara azumi zaka gani ya wannan sun bar shi wanda ana bada labarin Al-Albani rahimahullah yana karatu cikin bincike ya gani maganin wata cuta an ce kai kwana 40 baka ci ba ko baka ci bane ko baka sha ba ya jarraba kwana 40 kuma da ikon Allah ya waraka daga wannan wato abin da ya shafi cutai to azumi yana da sinadarai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ai can da yake ba ma shabab yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj wa man lam yastati' hijmi fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija idan zai zamanto mishi wato garkuwa ne wato shi azumin wannan hadisi na warko da malam ya kawo mana malam yake cewa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato abi hurairah yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasum wato annabi yace kada ku gabaci ramadana da azumin wato yini guda ko kuma kwana biyu sai dai mutumin da ya kasance yana yin azumin shi to yayi azumin shi wato wannan hadisin malam ya kawo shi ne dan yayi mana mine akan wato hukuncin kargayi wato watan Ramadan da fara azumi Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haji kada ka gabaci wato watan Ramadan da fara azumi misali Shaban ya zo sauran kwana biyu ya mutu kai ka ce a ka fara azumi ko ka ce kai azumin nafila ko kuma wani abu makamancin haka annabi ya ce a kada a sami ɗayan ku yayi sai ya ce mine illa rajulan kana yasumu sawman falyasum sai dai in kai a tabi'a kada man kana azumin kana azumtar wato misali kana azumin litinin da alhamis sai zamanto alhamisin ka ta fado wato wata rana ce wadda take gakla shiga ramadan to wannan ba laifi kana iya yi ko kuma kana siyami dawud yau kai gobe ka aje yau kai gobe ka aje yau kai gobe ka aje to wannan shi ba babu laifi kana iya kai ko kuma tun daga sha'aban da ya kama wato ka fara azumi na nafila to shi ma ba laifi wato kana iya kai iya yi a irin wannan wato lokutan amma wani hadisi ya zo ya man nuni cewa idan ya zama to baka fara ba azumi a cikin watan sha'aban har ya kai rabi to kanka fara ma kenan wanda ka bari kada ka hada wato abin da ya shafi wato ramadan azumin ramadan da wani wato azumi ibada ka bar shi ibada ce wadda take wato mustaqilla shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace illa rajulan kana yasumu sai dai mutumin da ya kasance dama al'ada shi yana yin azumi kamar azumin ranar litinin ko kuma azumin ranar alhamis ko kuma wato azumi siya irin siyami daud annabi sallallahu alaihi wasallama yace falyasumhu to ya azumci wato wannan ranar wato wadda daman ya gabata yana wato azuminta ina wannan hadisi shi ma malam ya kawo shi ne dan ya gada mana wannan wato abin da ya shafi hukuncin tarbar Ramadan da azumin kwana ɗaya ko kuma wato kwana biyu da Allah mu tsaya kenan a nan lokaci yayi da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين